asanta na hata mwisheri
mai hakuri shi ka cikin buri
hali mai kyau shi ka zama jari
na tauzan canje zala
kai 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 kyawa ha bugina lallawa da batuna Hello, Angel.